بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan kamar yadda kuka gani na raba muku ita al ayatul mansukhat ayoyi wanda suke shahahu ayoyi wanda an shahe su sun tashi daga aiki nusikhat hukuman ma abqa'i tilawatiha wanda an shahe su hukuncin su babu shi amma kuma suna nan cikin qur'ani muna karanta su kamar yadda mun ga nau'i nau'i na annasakha cikin ulumul qur'an wanda takharijin ayoyin ne nayi takharijin su waken al imam suwidi yayi shi a cikin al itiqan قال الإمام السويدي رحمه الله تعالى الإمام السويدي الله مشرح ما دجن كيكي تشيوا الإمام السويدي منسني تشيا شاكون دمني شاكون دمني باب أبندى الإمام السويدي بيربوتو أكايبا تو أتكين يكاو ونم وآيوي وجن إشرن دوان أبو أن دي بيانا أكن تشيوا سوى ننشا هكوني أنشا هيسو بس أيكي أماكو ما هكون تنسبي أيكي أماكو ما سنة نن أنا كارن تاسو ga abiyat in kamar yadda suke a cikin al-itiqan fi ulumul qur'an a cikin ina ga mujallad na 3 safa ta 77 al-imam suwidi yake cewa qad aksara an-nasu fil mansukh min adadin wa adkhalu fihi ayan laysa tanhasiru wa haka tahriru ayan la mazida laha ishrira hannar harara al-huzzaq wal kubaru ayu tawajju hasul mar'u kana wa an yusi li ahlihi inda al-maut muhtadira wa hurmatul akl ba'da an-nawm min rafasin وفدية الليم ضيق السام مشتهر وحق تقواه فيما صح من أثر وفي الحرام قتال للأولى كفر والاعتداد بهول ما أوصيتها وأن يدان حديث النفس والفكر والحلف والحبس للزاني وترك أولى كفروا شهادتهم والصبر والنفر ومنع أقد لزان أو زانية وما على المطرفة في الأقد مهتزر ودفع مهر لمن جاءت آية نجوى yace kazaka qiyamul layl mustadira wazida ayatul istizana man malakat wa ayatul qismatil fudla liman hadaru wannan sune al-imam suwidi ya waƙe kuma a ƙarƙashin ƙasa can nayi takharijin ayoyin nan saboda abun gakin su al-imam suwidi yake cewa qad aksara an-nasu mutane sun yawaita fil mansukh min adadin akan adadin ayoyi wanda suke shahahu fi adadil mansukh min al-ayatil qur'aniyya cikin adadin abinda aka shahe na ayoyin al-qur'ani mutane sun yawaita wannan yace kaza wannan yace kaza wa adkhalu fihi ayan sun sanya wasu ayoyi dan ayan jami'i ne na al-aya al-aya guda daya al-ayu shi kuma jami'in shi yace wa adkhalu sun sayar da ayan wasu ayoyi laysa tanhasiru wanda busu ke da duguwa ba a iyakance su wancan yace kaza wancan yace kaza cikin malaman tafsiri yake ne yace wa haka tahriru ayul la mazida laha amshinan gurin na tace maka ayoyin da babu dori akan su bayan wannan dai zano babu wata ayar da za a karu yace 20 harara hal huzzaq wal kubaru ayoyi 20 wanda manyan malamai hazikai suka tantance su al tahrir hararewa shine tantancewa shi yasa dahir ibnu ashur ya sama tafsirin suna at tahrir wat tanwir at tahrir tace ilimin tafsiri da tantance shi yace ayu tawajjuhu haisul kana to nan gashi nan kuma can muqaddima ce nan zai zano mana ayoyin yace ayu tawajjuhu haisul mar'u kana aya fuskanta ta inda duk inda mutun yake shi kawai kaga a baiti dan saboda tsayuwar baitin shi yana kawo kawai kalma da take ishara zuwa ga abun in so kuma a kashe ni kuma da kawo aya kana kasbin ga takharijin ta kaga nan aya da yake ni wallahi al-mashriq wal maghrib ayna ma tulu fa thamma wajhullah yace fa aina ma tuwallu duk inda mutun yayi kenan ku fuskanci nan gurin Allah yake kenan duk inda kuka fuskanta ko gabas ko yamma wannan magana ta ƙari aya shafafa ce cewa kowane waje kakkalla kai sallah wannan aya ta tashi daga aiki shafahiya ce yace wa an yusili ahlihi inda al-mauti mutadirun kuma akan cewa yusi yayi wasiya li ahlihi ga iyalan shi inda al-mauti wajen mutuwa mutadirun lokacin da nan shi ya halartu aya wasiya wannan ita ma shafafa ce babu ita shine hamish nabi kutiba alaikum idza hadar ahadukum al-maut idan an rubuta muku cewa idan dayan ku mutuwa alamun mutuwa sun halarto mishi in taraka khairan in ya bar dukiya al-wasiyatu lil walidain wa al-aqrabin yayi wasiya cewa abawa na kaza cikin uwayen shi da dangin shi bil ma'ruf da kyautatawa hakan al-muttaqin haki ne ga masu tsoron Allah wannan ayan mansukhi yace wa ta shahita ayatul miras yusikumullahu tashahita Allah da yace nan gurin cewa can harkon musulunci ne in zakka mutu ka bar dukiya to he kai wasiya kace wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza kai zakka raba abinka to wannan ayat kan asabko gado ne ana sabko ayat gado yasikum Allah sai ta shahi ta wannan batta aiki yace wa hurmatul akal ke kaga wannan mutum bai san ba wannan sai yace to kenan duk in wani zai mutu yayi wasiya ga Allah ya umarce shi bai san ba shahiya ce yace wa hurmatul akal ba'da an-nawm min rafasin wa hurmatul akal da cewa an haramta cin abinci ba'da an-nawm bayan kai barci min rafasin daga kusantar iyali wannan shi ma an shahe shi wace aya ce ke nihi uhilla lakum tusyamu rafsu ila nisaikum an haram an halatta muku daren azumi cewa ku yi kusanci iyalanku kunna libasul lakum antu canda farko cewa mutun in yayi barci to an haramta mishi ci da sha kuma har sai azumin gobe haka nan da kusantar iyali haddar dare kenan azumi ya zama haddari to sai aka shahe wannan an shahe ta shine cewa abinda aka ya shahe ta kin shine uhilla lakum an halatta muku yake cewa wa fidyatun li mudiki sawmi mustahirun wa fidyatun haka nan ba da hansa li mudiki sawmi ga wanda ya iya azumi mustahirun shi ma shahararre ne kenan wa alal lazina yuduna fidyatu ta'amu miskin wanda suka iya azumi suna iyawa azumi to su ma suna da damar sabar tana tafsiri da dama a wannan tafsirin da su yi diya ta hikan cewa an mata wannan fasara ce take zama shahihiya shine ma'anar cewa wanda suka iya yin azumi fidatu ta'amu miskin suna da damar su ciyatar da miskini canda da harko kana da damar azumi kana da ƙarfi lahiyar kalau kana zaman gida kawai kace ciyatarwa zan yi banne yin azumin to wannan sai aka shahe shi aka shahe shi akan cewa wannan aya ta tashi kin kaga wani bai dauka ba yau yace shi bai iya azumin ciyatarwa zai yi aya ce mansufiya yace wa haqqa taqahu fi ma saha min asarin haka nan haqqa taqahu aji tsoron Allah matukar tsoron shi dan abin da ya inganta min asirin na hadisi shi mai ita ma ma'ana shahihiya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqulla haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ali imran ita ma wannan aya shahihiya ce akan wata magana dan akwai sabani akan ta ita wannan kan cewa ku ji tsoron Allah matukar tsoron shi wasu sun ce shahihiya ce na saboda tana nihin matukar tsoro wucewa iyakarka to sai wasu suka tai akan cewa wace ce ta shahita wannan suka ce shahihiya ce fattaqullaha masdaatu ku ji tsoron Allah matukar iyakarku suka ce ita ta shahita ba haka wuce iyakarka ba to amma wasu suka ce ba shahihiya bace fassarata fattaqullaha masdaatun fassarata ne tai ku ji tsoron Allah matukar tsoron shi yayi ne matukar tsoron shi shine masdaatun matukar iyakarku wanda wannan magana ita nahi karkata zuwa gare ta cewa ita wannan ba shafafa bace yace wa fil harami qitalun lil ula kafaru haka nan akan cewa fil harami qitalun cikin watan al hurma akwai yaki lil ula kafaru ga wanda suka kawo ta lil lazina kafaru ula ba al lazina lil lazina kafaru ita ce wanda muka karanta yanzu a cikin tafsirin da muka yi yasalunaka ani shaharil harami qitalun fi kulli qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi har zuwa karshe a suratul baqara suna tambaye ka gami da wata mai al hurma shin akwai yaki a cikin shi kace yaki a cikin shi abu ne mai girma kenan wannan an haramta yaki a cikin watannu masu alhurma kamar yadda muka gani yanzu a suratul tauba to amma kuma shahihiya ce an shahe ta akan surar da ta biyo baya akan cewa ku kashe mushrikai kafatan kama yuqatiluna kuma kafa kenan wannan ta shahe ta a wancan magana wal itidar bi haulin ma au shi yana kawo hatta da koda an yi sabani tunda shi yana zano ne abinda aka ce wal itidad bi haulin ma awsiyatiha akwai wanda an yi ittifaqi akan cewa shahuhu ne akwai yan kadan kuma wanda an yi sabani kamar haka taqawa an yi sabani qitalun fihi an yi sabani yace wal itidad haka nan da yin iddan mace bi haulin da shekara guda ma awsiyatiha tare da ayi mata wasiya canda jahiliya kuma da harkon musulunci da yazo idda ummu jiyawar su ya bar mace shekara guda ne tinkir haka mai da ta wata 4 da kwana 10 wannan aya kuma a bakara ita ce wallazina yatawafuna minkum wanda suke rasuwa daga cikin ku yazaruna azwajin kuma sun bar mata wasiyatan li azwajin wasiya ce ga iyalan su matan su mata'an ilal haudu ajiyar da su dadi zuwa shekara guda gairi ikraj ba tare da an hudda su daga gidan iddar su ba kenan inda ka rasu ka barta a gidan heta shekara anan tana idda kuma a gidan ka zattai kuma kai wasiya haka nan to wannan an shahita aya ce wanda aka shahita da arba'ata ashurin wa ashara sai aka shahita yace wa an yudana hadisan nafsi wannan babu sabani shahihiya ce wa an yudana hadisan nafsi wal fikru haka nan amma mutun sakamako yudan kama tudinu tudan maliki yawmiddin addini shine sakamako kawai wa an yudana cewa amma mutun sakamako hadisan nafsi gazancen rai abinda ka darsa a ranka wa fikru da tunani shi ma cewa za a maka hisabi akan ko abin da ya darsa a zuciyarka kamar yanzu malam makin ta zai wuce ga wani mai kihi ko wani mai datsi ya ce kai wannan ko in sata ma to wannan a ce fadin wannan dai a zuciyar shi kawai an rubuta amin zunubi wannan ayat an shahita ita ce ayat da take lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum ma tukhfu yuhasibukum bihi Allah ko kun boye abin da ke cikin zuciya ko abin da kuka boye sai Allah ya muku hisabi shine hadisin da muslim ya huddo sahabbai ana sabko ta suka zo suka zamana suka ce ya mu aikin Allah suka durkusa suka kwanta suka ce an sabko mana abubuwan ayyuka na musulunci wanda muna iyawa sallah da azumi da zakka duka muna iyawa amma gashi an sabko maka wannan aya ya mu aikin Allah ban mu iyata akan cewa ko abinda ka darsa a ranka cewa a sai Allah ya kama ka akan shi wani ya ga wata mace ta burge shi ta wuce ce kai wanda ma in yi lalata da ita kawai a ce an rubuta miki zinubin kawai da sunan yayi zina can gaba ma in ya ga wata ya sa a ran shi haka nan kawai a ce yayi zina to kaga ai abun akwai tsanani to suna zawwa suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya shahi wannan aya cewa ba abin da yake cikin rai abin da Allah ya kaddar su a zuciya kuma annabi ma ya nuna a cikin hadisi cewa inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat biha ma lam ta'mal bihi matakar bisi aiki da shi ba auka ma qala alayhi salatu wasallam yace wal hilfu wal habsu lizani wa tarku ula wal hilfu haka nan daura kawance da ake yi na jahiliya shi ma an shahi shi shahihe ne wal lazina aqadat amanukum fa'atuhum nasibuhum wanda aka kulla kawance tsakaninku ba zumunci ba kawance aka kulla kuka kulla tsakaninku to su ma ku ba su raban su ma'ana ku ba su raban su inna allaha kana ala kulli shay'in shahida suratul nisa to ita ma wannan aya shafafa ce dan kulla kawance ba an kan muta a ba ma mutunan gado a bashi abin haka nan ita ma an shahita wal habsu lizani haka nan mazinaci cewa a darme shi a rihe shi ita ma wannan aya da Allah yake cewa suratul nisa fa amsikuhunna fil biyuti ku darme ku tsare su a cikin dakuna hatta tufahunnal maut ha Allah mutuwa ta karshe su ayyaji Allahu lahunna sabila ko Allah kawo musu mahuta to wannan an shahita dan wannan kahin a sabko hukuncin mazinaci ne Allah ya ce ma annabi duk wanda aka kama da zina a tsare shi a sa shi kaso har sai an sabko hukunci ko kuma hayya mutu a wannan kasan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ma sahabbai khuzu anni karja Allahu lahunna sabila ku amshi hukunci Allah ya sanya musu mahuta cewa budurwi da budurwa bulala 100 da korewa da wata shekara korewa ta garibu am a kore shi bar garin shekara guda inda wannan wasu malaman fiqh ba su tai akan shi ba wanda kuma mai aure ne shine a kashe shi wa tarku ula kafaru da kuma barun wanda ula ya wuce can munce shine allazina ula ya wuce shine ma'ana allazina wa tarku ula kafaru da barin allazina kafaru wadanda suka kahurta barin su shine yake cewa fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum suratul ma'ida in sun zo maka kawarai kan cewa ka musu hukunci ya ma'aikin Allah kai musu hukunci ko ka kauda kai a gare su to kauda kan a gare su cewa in sun zo annabi ka ce ban ga dama muku hukunci ba ku tahiye ku to an shahe shi daga sun zo kai musu hukunci yace shahadatuhum wasabru wan nafaru shahadatuhum haka nan shahada ta kahurai amsa shahada ta kahurai ita ma an shahe ta ita ce ayal ma'ida da take cewa aw akhrana min ghayrikum in antum darawtum fil ard fa asabatkum musibatul maut cewa asa kahurai shaida ko asa ko wasu guda biyu wanda suke ba daga gare ku ba kahurai guda biyu in kun yi bulaguro a ban kasa kuma mutuwa ta ji zo muku ga malam makinta yayi bulaguro za shi gari kaza ya tafi wannan garin sai mutuwa ya ga alamun cewa mutuwa zai kawo kahurai biyu inda musulmi ne dai zai samu shi shaida amma kawo kahurai bi cewa ya musu wasiya su yi shaida akan wasiyar da zai yi canda da farkon musulunci haka yake amma daga baya an shahi cewa ba aka a amshi shaida shi yace wasabar wan nafar haka nan da hakuri da wannan da huta zuwa yaki shine suratul tauba infiru khifafan wasqalan wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ku huta jihadi kuna masu nauyi sauki haka nan kuna masu nauyi shi ma wannan an shahi cewa khifafan wasu qalan wannan an shahi shi yace wa man wa aqadil lizanin auza aniyatan haka nan man wa aqadin hana daura aure ga mazinaci ko mazinaciya shine a suratul nur azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika cewa mazinaci bai aure sai mazinaciya mazinaciya bata aure sai mazinaci an ko kuma mushriki an haramta haka ga mummunai wannan shi ma a maganar da wasu suka kai akan cewa aure hakika aure ake nihi amma ba nan ba wasu malaman tafsiri sun tai akan cewa ma kwata kwata ba magana arme take ba azani la yankihu illa zaniya la yadau mazinaci bai ya zina da wata mace sai wanda ita ma dama mazinaciya ce kenan kwata kwata ba zancan arme take ba balle a ce an shaheta kuma ita ce magana mafi inganci da Ibn Kasir yayi nuni da ma sauran malaman tafsiri yace wa ma alal mustafa fil aqr mu'tazirun da kuma aka ayar da ke cewa annabun zabi annabi Muhammad wajen daura aure bayyada hani shine suratul ahzab la yahillu lakan nisaa'u min ba'd wa la an tabaddala bihinna min azwajin wa la ajabaka husnun illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba cewa bai halitta ba a gare ka yin daura wasu mata bayan wannan to wannan an shaheta daga baya kuma Allah ya halitta mushi an haramta ma annabi cewa bayan wannan matan da ke tare da kai kakka auro su to wannan aya an shaheta daga baya an halitta mushi wani daga cikin sahabbai yake cewa ma matan nabi alayhi salatu wassalam hatta halallahu lahun nisa annabi bai rasu bai bar duniya har sai da Allah ya koma ya halitta mushi abin da ya hana mushi na matan yace wa dafa'u maharin liman ja'atu an ayatu najwa yace wa dafa'u maharin da ba da sadaki liman ja'atu ga duwar da tazo ita ma wannan aya cikin suratul mutahana wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kufari fa'aqabtum ay jahadtum yace in wani abu na cikin matan ku ya kubuce muku zuwa ga kahurai matan ku ne cikin mummune suka tsere suka tahi wajen kahurai kuma kuka yi jihadi yace fa'atul lazina zahabat azwajuhum muslima anfaqu wadanda matan nasu suka tsere kuma yida musu irin abin da suka kashe sadakin su a maida musu to wannan maida musu sadakin nasu ayan nan shahahuwa ce ta tashi daga aiki shine dafu maharin bada sadaki liman ja'at ga wadda tazzu sai ce wa ayatu najwa hakanan aya ta shawara gashi nan a cikin hamish na 17 ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa zalika khairul lakum wa adhhab in zaku gana da ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam ku gabatar da wani abu na sarka to wannan an shaheta wannan ita ce dayar ayar da malamai suke cewa an sabko ta babu wanda yayi aiki da ita aka shaheta dinda ɗan shi'a suna da wani asar nasa na ƙarya cewa Ali yayi aiki da ita amma bai tabbata ba yace kazaka fi qiyamul layl mustadiran hakanan a cikin qiyamul layl shi ma mustadiran abu ne wanda yake rubutacce sayuwar dare ita ma yace wazida ayatul istizan man malakat hakanan an ƙara aya ta neman izini ga wanda aka mallaka wanda kan mallaka ya nemi izini zai shiga waje kai ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum wanda hannunku ya mallaka bayinku in zai shiga wajen ku sai nemi izini wasu malamai sun ce an shaheta da ita ma akwai sabani yace wa ayatul qismati lafudla liman hadaru wa ayatul qisma da aya ta rabo shine wa idza hadaral qisma ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan an samu a wajen raban gado ake magana alqisma raban gado wanda suka halarto in an samu makusanta da marayu da miskinai sun zo raban gado a dauki wani abu a basu wannan ita ma an shaheta farkon musulunci haka ne amma daga baya kawai raban gado na magada ne su kadai suka cancanci abin su wanda ya halarto babu komi ba a bashi komi yace qismatul fudla raban abun da yayi rara al fudla shine rara liman hadaru ga wanda suka halarto cikin ulul qurba da yatama da masakin a dauka a basu wannan babu an shahe shi wannan sune ayoyi guda 20 wanda an shahe su daga cikin sun tashi daga aiki kamar yadda al imam suwidi ya jero su nan gurin ina ga bari in duba kazaka qiyamul layl mustadira shi ma ina ganin ban yi takharijin ayat ba.